swinche na barki ni naki dan babu wata tamkarki open my heart call my auntie kiss ki zama gimbiya na zama sarki ni da ke mu ba su mama ki da bada isko ki zo mu hau doki I wait for you silent jiraki tell me everything you want to na ba ki wai an ce kalaman soyayya ba su karewa kamar da san ki ba ya karewa ki dan tausaya ki dan duba Duk wuya da garin tsini dai ba zane sarewa Komai zane iya jurewa Domin ki shige ciki raina Wai an ce kalaman soyayya ba su karewa Kamar da san ki ba ya karewa Ki dan tausaya ki dan duba Duk wuya da garin tsini dai ba zane sarewa Komai zane iya jurewa Domin ki shige ciki raina Kaiki sai yanzu ne za su gane matsayinki bana so ki rinka bata ranki da muni ne wanda zai biya sadaki she is pretty I don't even know how to say she's the reason to my music and I have to say I will show you how to love I know go you to play me and you forever I'm here to stay ba za na saki kuka ma kuma ba za na daina kewa ba dan san ki ne a ruhina daga safiya zuwa rana tunanin ki Dana tashi ko dana kwana Wai an ce kalaman soyayya ba su karewa Kamar da san ki ba ya karewa Ki dan tausaya ki dan duba Duk wuya da garin tsini dai ba zane sarewa Komai zane iya jurewa Domin ki shige ciki raina Wai an ce kalaman soyayya ba su karewa Kamar da san ki ba ya karewa Ki dan tausaya ki dan duba Duk wuya da garin tsini dai ba zane sarewa Komai zane iya jurewa Domin ki shige ciki raina